أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 23 Litinin 23 da watan Sha'ban Shawwal shekara ta 1443 Hijriya wanda ya dace da 23 da watan 5 shekara ta 2022 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine littafin As-Sahih na al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala al-Jami'u Sahih muna cikin kitabu Salah babu na yau zan mu tashi babu na 79 kan mu manta mun faɗa cewa a cikin kitabu a cikin Sahih al-Bukhari kitabu Salah shine Baqara Sahih al-Bukhari dan saboda abuwabu din da ya kumsa masu dimbin yawa ne a yanzu haka zan mu tashi babu 79 babun al-Imam yake cewa babu kenan nan ne ko 79 ni babun bane na budo ina ga saba'in da ɗaya babu taƙadi wal mulazama fil masjid al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa babu taƙadi baban da ke bayanin kai ƙara wal mulazama fil masjid da kuma lazimta a cikin masallaci a taƙadi nan neman mutum ya biya ka bashin shi kana bin mutum bashi a cikin masallaci ka ce mishi wani bani bashi na da mulazama kuma ka lazimce shi ma'ana ka rike shi ka sakin shi sai ya biya ka ayi haka a cikin masallaci halacci ko rishin halacci al-Imam al-Bukhari yana son tabbatar mana da cewa duk abinda mutum zai yi a cikin addini ya kasance yana da ilimi a kan shi yawwa duk abinda zai zama na cikin musulunci ayi kokarin mutum yayi shi bisa hujja yayi shi bisa ilimi shi yasa kan mi mamakin wasu kananan abubuwa gudu da ko da ke wannan ba an kira su kanana ba kananan abubuwa sai ana so mutum ya san su cikin ilimi al-Imam al-Bukhari yake cewa Allah mashi rahama yace haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Usman ibn Umar akhbarana Yunus an az-Zuhri an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik an Ka'ab daga Ka'ab annahu taqadabna Abi Hadrat cewa shi ya nemi biyan bashi daga Ibn Abi Hadrat dainan ga wani bashin shi kana lahu alaihi fil masjid wanda yake bin shi a cikin masallaci yana bin shi bashi yace bashi bashin shi a cikin masallaci fartafa'at aswatuhuma sautin su ya daga murya su ta dagu sai rike nan abun hatta kusa kai ga bacin rai murya ta dagu hatta sami'a ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da annabi mai tsira da amincin Allah ya ji wa huwa fi baitihi yana cikin ɗakin shi dan ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam yana jikin masallacin suna daga murya annabi yana gida ɗakin shi sai da ya ji fa kharaja ilaihi ma sai ya fito daga gare su ya fito zawwa gare su hatta kashafa sijfa hujratihi sai da annabi ya bude ridan ɗakin shi fanada ma'ana ya bude rido ya leko shi yace annabi ma'aikin Allah yake cewa ya Ka'ab ya kai Ka'ab kala sai ce labbaika ya rasulullah amsawaka ya ma'aikin Allah labba tasniya ce ta kalmar labba an ce labbaika kenan amsawaka bayan amsawaka yasa malamai suke fassara shi da cewa amsawaka bayan amsawaka dan saboda tasniya ce ta labba yulabbi talbiyata kala sai yake ce mishi annabi yake ce mishi da amin da inka haza ka rage daga wannan bashin naka ma'ana rage mishi wani abu in jika 50 ce rage mishi ya baka 30 ko 25 wa auma ilaihi sai annabi ya yi mishi nuni ai ashadar ya mishi nunin cewa rabi ashadar ka rage mishi rabi ma'ana ka yahe mishi saura kala sai yake cewa amma wannan ba umarni bane ga annabi neman alhurma ce yake don haƙƙin shi ne kala sai yake cewa laqad fa'altu ya rasulullah na aikata ya ma'aikin Allah kenan yadda sahabbai suke da tsananin biyayya kaga yadda yana son kudin gashi har rikici ake ta yi amma da ke annabi sallallahu alaihi wasallam nemi alhurma cewa rage mishi kai tsaye ba wani zancen he nayi shawara he nayi kaza ka wucewa he na rage mishi ya ma'aikin Allah kala sai ya ce annabi ya ce mishi kun faqdihi tashi kai kuma ka biya shi kenan tunda ya rage maka to abin da yace ka bada kin tashi ka biya shi anan kai tsaye wannan hadisi al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama ya kawo shi gurare guda shidda wannan shine guri na farko kuma abinda al-Imam al-Bukhari ya kulla akan shi gashi nan kyarara mahallu shahid ma'ana a cikin nan abinda zan mu doka na ilimi kalkashin hadisin nan na farko Abu Hadrat shi sunan shi shine Sulama kamar yadda muke cewa neman al-mubahamat ilimi ne mai muhimmanci yana daga cikin ilimin da malamin hadisi suka bashi muhimmanci ihtimam mai yawa Abu Hadrat a can ai ba sunan shi aka ambata ba aka ce aka Ibn Abi Hadrat wannan wanda ba suna bane to sunan shi shine wanne Sulama da sinu wakila wasu suka ce Abud wasu suka ce Usaid ibn al-Jawzi ya ambace shi ma'aihin shi kuma mutumin Madina ne sahabi ne gazance mafi inganci ya halarci Hudaybiya da abin da ya biyo bayan ta na yaƙe ya rasu shekara ta 71 bayan hijrar ma'aiki ko 71 ko kuma 81 sabanin malaman tarihi a cikin sahabbai akwai Hadrat ibn Abi Hadrat wanda ba wannan bane a cikin nasabar shi sai kasance dan uwan wannan ne wanda al-Imam Abu Dauda shi kuma ya huddo hadisin shi shi wannan Ibn Abi Hadrat da yake shi kuma can Hadrat Ibn Abi Hadrat na gaba cikin hadisin nan akwai dalili da akwai nuni akan cewa ya halitta daga murya cikin masallaci matakar bata wuce iyaka ba ga sanan farta fa'at aswatuhuma murya su ta daukaka amma kuma Annabi bai musu hada ba akan daga murya dan bai wuce iyaka ba da adam da inkari minhu dan Annabi bai musu inkari ba idan ya wuce ya kai ya wuce shari'a kuma wannan ne za a musu hani dan Annabi ya hana daga murya cikin masallaci wanda ya wuce iyaka an rawaito daga hanya Jubair ibn Mut'im da Ibn Umar da wasu su suka ce wa inda utu an Malik la ba'as an yaqdi ar-rajulu rajula fil masjid rahanan yace babu laihi mutun ya nemi amsar bashin shi na jingina da ya ba ma wani amma da ma'anar kasuwanci Malik yace wannan ban na san shi kamar yadda ke cikin muwadda na gaba a cikin shi akwai dalili akan cewa nuni ishara ana amfani da ita a cikin kullu ciniki da kasuwanci mutun yazo kana nuna mishi cewa haka ba tare ba da ka fadi da baki ya gane cewa biyar kake ni ya dauko ya baka ya tahiye shi ba magana ciniki ya kullu ba ya je ba kuma ya komo in yace a ai ni ban maka magana ban ce ba na saya ina nihin karagon ka aje mini ba sai bane san ba ya shiga wannan tawilin ba dan saboda ga Annabi yana fada da nuni yan musu aiki kuma suka yi amfani da shi cikin harkar sha'anin kudi matsayin shi matsayin zance yake sai inganta anan sai mu ce rantsuwar wanda ya kasance baibe ne da li'anin shi da kullun cinikin shi dukkan su ana amfani da su wannan dan saboda umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sulhu ne na Annabi sulhu ne yayi mushi Bukhari zai kawo shi cikin babin sulhu sulhu ne akan ikrari kuma za a yi tabbatar da shi kamar yadda ya tabbatar amma sulhu akan inkari sulhu akan inkari wasu suka ce ba za su yarda da shi ba a yi amfani da nuni da ishara tabbatarwa masalan mutum ya tabbatar da ishara wannan babu lahi amma ya kore wani abu da ishara dole sai an bincike shi a ji bayanin shi Abu Hanifa da Malik sun halitta hatta da korewa kinwa ita ce magana Hasan al-Basri Shafi'i da Ibn Abi Layla suka ce bu su yarda ba da shi na gaba akwai neman ceto neman shiga tsakani zuwa ga wanda yake da haƙi da kuma gyarawa tsakanin masu husuma guda biyu nan Annabi alaihi salatu wassalam yana jin rikicin ya san cewa abu ne mai muhimmanci gyara da sulhu tsakanin jama'a ya leko yayi sulhu cikin su suna rikici wa husnul tawassutu bainahum da kyakkyawan shiga tsakani kai zaman kai mai sulhu in ka zo a fahimci cewa ka koma wajen wancan mutanen guda kenan zinan gurin da ya fito Annabi sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan shiga tsakani ce ba kai ya hai mu shiga ba dai ko ta kubar masallacin kenan sai tsaka tsakiya kai ka rage mishi shi kuma dan ka aza mishi tsakanin ragewa da kuma jinkiri aka ce tashi anan ka biya shi ko babu ka je ka nemo ba a rage maka kuma a kara maka ajali wa qauli shafa'a fi ghayr ma'siyya ce tan ya kasance ba cikin sabo bane anan da yace tashi ka biya shi dan saboda shi mai bashin yayi biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rage mishi to sai ya zamana tunda ya cika abinda aka mishi to kuma kai ma tashi to ka saka kai wani hobasa ba ka zamana ba shiru haka nan kau kana jira kuma a ce rabin masa a rage maka ko a sa maka ajali anan gurin sai ya zamana mutun yake kyakkyawan mai sulhu yake kyakkyawan shiga tsakani kai koma wajen wani komai raunin shi a ciki akwai kuma cewa al-hakim za su sami a qaulul khasmaini an yushira alaihima bisulhu mai hukunci alƙali masalan idan ya ji masu husuma suna ta rikici ya tashi shiga tsakani ana san haka nan ya umarce su da abin da zai kasance sulhu ne da gyara tsakanin su ya kashe wannan wutar shine annabi alaihi salatu wassalam yayi anan da yace hatta sai annabi ya bude labulan ɗakin shi yana yiwa cewa annahu marra bihima awwalan annabi ya wuce su a cikin wata ruwaya ta zo cewa anan ci aka hatta kashe fasifa hujratihi annabi ya budo kowangakin labulan ɗakin shi ya leko su to akwai ruwaya tabbatatta ita ma ingantatta da take cewa marra bihima wanda zata zo a sahih al-bukhari in hadisi na 2424 wanda cewa kuma suƙin hadisin ne aka ƙara maimaitawa kuma a can bukhari sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam zai wuce su ne yaji suna wannan rikicin to ya za a gama magana an ce ya wuce su ne kuma an ce a daki ne yi su to shine al-imam ibn al-mulakin da ibn hajar ma da aini suka ce abinda nan ake nihi annabi alaihi salatu wasallam ya wuce su suna rikicin bai yi zahi ba yana shiga ɗakin shi kuma ya ji abin ya yi zahi har da murya ta ɗagu na ɗayan so kuma ya buɗo ya yi musu magana da ya yi tunanin tsakanin su sun kashe wutar su bai ce komai bai wuce su sai nan gurin babu na 72 babu kansil masjidi wal tiqad al khiraq wal qaza wal idan baban da ke bayanin sharan masallaci wal tiqad al khiraq da kuma tsince kyallaye a cikin masallaci wal qaza da qazamta wal idan da itace jami'i ne na al'ud al'ud shi jami'i shine idan kenan da tsince su a cikin masallaci an ga qazamta sai a dauke su a zubda hadisi na 458 حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان رجلا اسود cewa wani mutum baki aw imra'atun sauda ko kuma wata mace baka kana yaqumul masjid ya kasance yana sharan masallaci an yi shakku mace ce ko namiji a gaba kuma ya ka dauki da miri na mafiriya ya ka kawo namiji famata sai ya rasu maimakin a ce ko kuma ta rasu maimakin an tsaya ana ta famata aw famata sai a dauki dai ga aka tayar da shi fasa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tambaya game da shi faqalu suka ce mata ay ya rasu mutanen nan qala sai yace afala kuntum azantumuni shin bihi bu kusa me yasa bu kusanar da ni ba game da rasuwar shi yace dulluni ala qabrihi kuma nuni akan kabarin shi au qala ko ce ala qabriha yace fa ata qabruhu sai zo wajen kabarin nan anan gurin kuma ya koma akan cewa ala qabrihi ko kuma ala qabriha tunda magana annabi ce shi can magana mai kawo ruwaya ce daga annabi Abu Huraira magana shi dan ba a kawo da cewa ba au aukin nan ta namiji ko mace ba matsayi amma ta annabi dole a kawo cewa namiji ya fada ko mace ya fada dan in namiji ya fada ka takaita akan macen ka mishi ƙarya in macen ya fada ka takaita akan namijin ka mishi ƙarya kenan ana zawwa kan namijin kuma magana ta annabi kuma dole a koma cewa ala qabrihi au qabriha an yi shakku wannan annabi ya fada fa sallallahu alaihi sai annabi alaihi salatu wasallam ya salla a gare shi kenan da nan ya ce fa sallallahu alaihi aw alaiha to dake magana sahabi ce ba ta annabin bace alaihi salatu wasallam ba sai an yi wannan ba nan gurin wannan hadisi al-imam muslim a cikin nan guri na farko dai babu mahallin shahirin cewa qumul masjid ta qumul masjid sharan masallaci wannan akwai shi kansul masjid kenan abinda aka kulla na farko shi wannan akwai shi mun gani to amma iltiqad al-khiraq wal qaza wal idan a cikin baban ina hadisin ina yake babu shi ko daya kenan ka gari wa zai hudo mahallin shahida ana yawwa haka al-imam ibn hajar yace an kawo su ne dan saboda min babin mutaba'a suna bi game da shara da tsince wannan da tsince abin ga dukkan su suna cikin abin da za a ce ma shara kenan dan ya rarrabe su a wajen tarjumar babi babu matsala koda anan an kawo su a rihi cewa kawai shara kuma hadisin ya zo da ciko a cikin sahih muslim annabi alaihi salatu wassalam yace wannan masu kabari aka nuna mishi yaje musu sayan musu sallah yace wannan masu kabarin cike suke da duhu da duhun kabari da azabar kabari Allah ya musu rahama dalilin sallah da nan musu ka muslim akwai wannan karin amma anan al-imam al-bukhari bai kawo shi ba me yasa dan saboda waccan ziyada tana daga cikin marasilul hasan marasil na sabit sabitul bunani sabit ne kawo ta a matsayin mursal bai kawo abu huraira a ciki ba annabi ai wannan bukhari Allah mishi rahama sai kauce tunda tana da akwai al magana kanta kamar yadda Baihaqi yake cewa Allah mushi rahama abin da yake kusa shine wannan ziyada cewa tana daga cikin marasil na sabit ta tabbata amma mursal ne wanda mursal matsayin shi sabit kamar shi mursal kin shi suna sabani akan mursal kin shi to amma takeice dai duk abin da ake dan cece ku ce Bukhari yana kauce mushi bai kawo shi a cikin littafin shi Allah mushi rahama a cikin sahihi ibn Hibban daga ruwaya kharija ibn Zaid ibn Sabit daga ammihi Zaid ibn Sabit yace cewa kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mun huto tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da muka zo baki baqiyal garqa sai ga wani kabari sabo fa sa'ala anhu sai annabi ya tambaya sai aka ce ai wance ce suka sanar da shi ita ce me yasa ba ku sanar da ni ba game da ita to nan gurin tambaya ya za a yi sahabbai annabi da ran shi yana cikin su yana tare da su har ayi rasuwa su bisa sanar da shi ba aje amma gawa sallah aje abin ne kuma sai daga baya ga sabon kabari katari ana wucewa ya tambaya su ce ai wane ne ya mutu jiya muka zo muka binne shi shin akwai kyauta ladabi ga wannan idan muka ma magana wannan fahimta akwai ladabi a ce annabi ne has su binne gawa sai dai ga kabari to a kara dai a kara gaba duka wannan babu ba ta wurin da ya karbo ba to shine zan mu ga karin a cikin nan ta wannan sahih ibn Hibban Allah mushi rahama yake cewa kuntu qa'ilan sa'imun fakarihina an nu'zika ka kasance ya ma'aikin Allah kana barcin ranar rasu kuma kana azumi sai muka ki mu tado ka mu halar da kai shine yasa suka je ga kari a cikin sahih ibn Hibban wanda yake tabbatar da dalilin su da suka yi haka nan da kuma karin ma da yazo wanda malamin hada cewa dare ne fakarihina an nu'zika muka ki cewa mu tada ka kuma mun ga alama in aka bari gawar zata dan jirkita ta sawaya sai yace falata fa'alu ka ku kara aikatawa ka in san wani mutum da zai mutu cikin mutane ni ina tare da ku sai kun sanar da ni dan sallah ta gare ku rahama ce sannan yazo kabarin yasa su suka yi sahu suka yi kabba annabi ya kabbara guda hudu aka yi mishi sallah haka yake cikin sahih ibn Hibban Allah mushi rahama sallah wannan mas'ala ce da an yi sabani sosai akan ta zan mutarda ta can cikin kitabul janais zan mutarda ta sallah cikin masallaci Aisha ma tana cikin masu ganin cewa ana yi kuma ya halitta dan ta anan ina kaga sallah cikin masallaci a makabarta zan ce a masallaci kake nihi a kabarin wannan sallar gawa ce fa ake nihi sallah kuma wanda aka hana ai sallah kawai adiyan azhar ko la asar kaje kai ta nafila a cikin kabari to bar yanzu a masail din da muka kawo umban samu amsa ba mu samu amsa ba mu yi magana akan ta wa fi dar qudni an anas a cikin ruwayar dar qudni daga Anas yake cewa wani mutum ya kasance yana tsaftace masallaci sai ya rasu aka binne shi da daddare fa atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akhbara annabi yazo aka bashi labari yace udlabu li qabrahu ku nemo mini kabarin shi fa zakarahu bit tanwir ya ambace shi cewa a cikin littafin at-tanwir hadda karin cewa haskakawa akai annabi yaje gani hadisi magana ta gaba hadisin yana nuni akan abinda Bukhari yayi nuni akan shi shine shara a cikin sharan masallaci da kuma tsintar abin da ya zama na dazimi ne fihi ma kana alaihi min tafaqud awalad wafa'il muslimi annabi ya kasance da daga cikin halayen shi bibiyar halayen raunana a cikin su hatta da mai rauni a ciki annabi bai da zabi yace ai tun da cikin su sai wani mai hali ne ko mai wani matsayi ciki in ya ga bai zo ba fa da zai ce ina wane yake hatta da wanda ma ake tunanin ba kowa bane annabi yana tambayawa da shi bai bambancewa وما جبل عليه من التواضع والرأفة والرحمة ده ابن ده اكا ازاما انبا اكا حال چيش اكا انشان التواضع ده توسع وده قسقان تد ده كي ده كما تنبيه حد اكروا اكا انشا بي كما تبا توزر تد ده متن مسلمي كو كما قادن تد ده لما رنش سوسنا غن متنان بي كي با انده وان ابو بكر نيكو وان يالسو بسن چي بكو سبن نشي با اغا ياما انبا با تو انبا ينونا مسكا كوي حاكنا تكينش اكو حالة چنين سالة اكا قبري مسألة چي خلافية jawwazahu Ta'ifa, wanda jama'a da dama sun halitta ta. Daga cikin su akwai Ali ibn Abi Talib da Abu Musa al-Ash'ari da Ibn Umar da Aisha da sun tayi akan halacci. Ibn Mas'ud da Shafi'i da Auza'i da Ahmad da Ishaq da sun tayi akan halacci. Wasu sun hana. Daga cikin su akwai Abu Hanifa da Ibrahim an-Nakhai da Hanas da Anas da Malik da Sauri da Lais ibn Sa'ad. Kenan anan mun ji matsayin al-Imam Malik. Wasu sai suka shiga tsakiya akan mas'alar faqidul jawfa qayyar al jawaz bima izalami sallu wali aw al wali. Suka ce idan shugaba ne bai yi matalakan shi sallah ba, babu lahiyana ana yi zuwa kabarin ayi. Suka yi riko da zahirin wannan hadisin, wannan kamar ayin malaman zahiriya, dan annabi bai yi sallah ba ga wani gare shi kake bance ya ajli tanwirihi wa ghayruhu laysa kahuwa. Sannan suka yi sabani bil jawaz ila kam yajuz, in ya halittan har zuwa yaushe ne ya halitta. Wasu suka ce zuwa wata guda, wasu suka ce malam ibnu jasar matakar jikin shi bai ragwasgwaje ba, wasu suka ce har abada har kullun da dama. Mas'alar da yace shin wadadda ce a littattafan fiqhu, zan mu koma zuwa gare ta cikin kitabul janaiz, mu gama a can cikin kitabul janaiz, dan nan ba maganar janaiza ake ba. Na gaba cikin shi akwai zaburarsa akan share masallaci da tsaftace shi, cewa shi yana daga cikin abinda ake bujirarwa a cikin hatta a gurin binne mamaci, wannan yana amfana shi saran masallaci. An rawaito daga Annabi alaihi salatu wasallam cewa hatta shi yana sharan masallacin shi, an ambata in shi da kanshi. Kuma ba aiki bazan mu gaba cewa sun bar Annabi yana shara sahabbai, ba wannan bane shara inda ta gidan shi ce sai gani su zabura su amshi, amma aikin lada babu fifitawa, ba zancen fifitawa. Kaga wani yana aikin lada ka zaburo ka ce a haba kun yi karin wannan, bari mu amsa mi, yanzu saboda aikin lada ne. Kamar yadda Ibn Abi Shayba ya rawaito daga Waki'u daga Musa daga Yaqub yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana bibiyar kura ta jikin masallacin shi da abun dabino, wani abun tautau wani abun na masallaci, shi yake ciro bawan dabino Annabi ya rika gogewa yana kankare masallacin shi, dan saboda neman ladan ba dan babu wanda zai su yi ba, duk wani karantan abun lada Annabi bai bare shi. Fihi khidmatu salihin, yace a ciki akwai yi ma salihan bayi hidima da kuma kyautata musu da tambayar hadimi da abokin zama lokacin da bayyana, da kaga wani bayyana an saba zama da shi ka tambaya cewa ina wani banni ganin shi. Annabi alaihi salatu wasalam wannan mutuna haka ne. Babe na gaba, babu tahrimu tijaratul khamr fil masjid. Babe na 73, baban da ke bayanin haramcin kasuwancin yin wannan a giya a cikin masallaci. Daga yin dariya na san tarjuma ba wanda ya fahimci abinda Bukhari yake nihi. Idan abinda kuke tunani ne cewa bai halitta ba a kawo giya a kasa a masallaci a saida, za a yi bayani wannan bai buƙatar a yi babi a kan shi. Har a waje ma wannan ba an yi ba, ba wannan Bukhari yake nihi ba. Babu zikiru tahari, zikir in ya shahi, zikiru tahari mutajaratul khamri, ambatan haramcin wangakin giya, kasuwancin giya, ma'ana ambatan hukuncenta, cewa kasuwancin giya haddan saboda kazamta ce kamar abu ne na alfashi. To ambatan kawai wani yayi tunanin cewa hatta da ambatan hukuncenta a masallaci bai halitta ba, to shine yake niyyar ya fada kawai ambatar a hakamu hawa a cikin masallaci. Hadisi na 459 al-Imam yake cewa haddathana Abdan an Abi Hamza an al-A'mash an Muslim an Masruq an Aisha qalat, take cewa lamma unzilul ayatu min suratul baqara fi riba, yayin da aka sabko ayoyi cikin suratul baqara na riba, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid, annabi sai ya fito zuwa masallaci, yace faqara'ahunna ala an-nas, ya karanta ma mutane wannan ayoyi, summa harrama tijaratul khamr, sannan annabi ya haramta kasuwancin giya. Ga wannan nan yazo nan, kun ga ambato ne ba wai zancan cewa wani kai ya zo ya saida giya a masallaci ba. Wannan hadisi Bukhari Allah mashi rahama ya huddo shi a gurare guda shidda, wannan shine guri na harko. Al-Imam Iyad Allah mashi rahama ya raya cewa Al-Imam Qadi Iyad mai wannan Ikmalul Mu'lim bi fawaid sahih Muslim, sharhi Muslim gare shi mujallad 7 nagartacce tatacce sharhi wanda ana ji da shi, babu kamar shi, yana ga cikin wanda suka ma Muslim gaba gaba. Al-Imam An-Nawawi a cikin sharhin shi na Muslim bai wuce safaha 3-4 baka ji ba, yace qalal qadi iyad, dan saboda shi ne jagora a sharhin Muslim, da shi da dalibin shi mai ashifa ba, da shi da dalibin shi al-Imam Abu al-Abbas al-Qurtubi mai abunna al-Mufhim, في سورة المائدة يكي تيوى أن تحريم الخمر في سورة المائدة haramcin giya a cikin suratul maida da sabko wata ya kasance kahin sabko da ayar riba da mudda mai tsawo cewa ayar riba ko kuma tana cikin ita ce karshe ko tana cikin karshen abin da ya sabka kamar yadda yake cikin ikmalul mu'lim yace yana yuwa ya kasance wannan hanin yayi jinkiri game da haramcin ta ma'ana kasuwancin ta wannan magana kasuwancin ta hana shi daban magana kuma haramcin shan ta daban to yace tana yuwa haramcin saida tan ne shi kuma aka bar shi har sai bayan daga baya ba tare ba aka sabko haramcin shan ta da haramcin saida ta wa ya tamilu annahu akhbara bi tahrimi ahina hurra tana yi wa ya ba su labarin haramcin ta lokacin da aka haramta sannan kuma ya ba su labari bayan an sabko da ayar riba dan ya karfafa musu da tabbatar da abin ya watsi ya hada jama'a yace mai yi wa ya harato masallaci ne wanda labarin bai je mishi ba ya ga jama'a da dama sosai wanda a wancan lokacin suna bussuna aka sabko abun kuma yanzu da ya gansa da dama sai maimaita dan abun ya kai zuwa gare su Ibn al-Mulakin yace hukuncin riba da giya da sauransu duk zan mutar da su a gaba abinda dai Bukhari yake so a cikin wannan baban Allah shine mafi sani cewa masallaci yayin da me yasa ya kawo wannan saboda tarjuma ce wanda huddo mahallu shahar kin ihtimal ne ihtimalat ne cewa tana yiwa kaza yake ne tana yiwa wancan da muka faɗa ihtimal ne mai ƙarfi cewa ga abin da yake ne masallaci lokacin da ya kasance an gina shi dan sallah dan zikirin Allah za a tsere ta tsabtace shi game da alfasha da giya da riba yana daga cikin mafi girman alfasha su kuma yayin da mai shari'a ya ambaci haramcin su cikin masallaci wani sai yi tunanin cewa to babu lahi cewa su hatta da ambatan sa ma a masallaci ba ai to sai aka kulla babu akan cewa ana so a nuna maka cewa duk da su haramun ne najasa ne amma an batan hukuncin su a masallaci ba lahi bane kamar sauran abubuwa babu na gaba babu na 74 babul khadamu lil masjid baban dake bayanin hidima ga masallaci wa qala ibn abbas abdullah ibn abbas yake cewa nazartu laka ma fi badani muharrara yace lil masjid yakhdumuha ibn abbas mun kun sace tarjuman alquran wa hibrul umma shine masanin qur'ani da bakin ahdar annabi alayhi salatu wassalam kuma babban malami na al umma shi yasa ina ga muqaddima ibn kasir wani daga cikin daliban ibn abbas yake cewa da kai wani ma da kai wata fassara da ibn abbas yayi ma tafsiri da mun na suratul baqara yace na rantsi da Allah da farisawa da ruma suka ji tafsirin na hisin musulunta dan saboda kwarewa da ba ma aya haƙin tauhin tafsiri da abun ga inta ba ta haƙin ta hadisi na 460 shi yasa an kawo wajen fassara aya kace ibnu abbas ya ce kaza to rika shi da hannu goma haddathana ahmad ibn waqil qala haddathana hammad an sabit an abi rafi an abi huraira anna mar'atan cewa wata mace aurajulan ko wani namiji kanat taqumul masjid ta kasance tana sharan masallaci wala urahu illa mar'atan yace ina ganin kawai mace ce fa zakara hadisan nabi ya ambaci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annahu salla ala qabrihi cewa yayi sallah akan kabarin wannan matacce wannan shine dai hadisin da ya wuce kuma nan yana nan ya tabbatar da tarjuma cewa yi ma masallaci hidima a samu wani ya rika ma masallaci hidima ga aya nan da tace abinda ke cikin nan nawa nayi alwashin cewa ya kasance wannan yantacce ne ibnu abbas yace ya rika hidiman masallaci kawai shine yantacce wannan asar kin da ya kawo na ibnu abbas da haka ya ambato shi daga ibnu abbas cikin tafsirin shi a cikin shi akwai waqful insani ala masalihil muslimin wa naf'ihim mutum a sa shi waqafi akan anhwanin musulmi da kuma wani abun da zai kasance maslaha su ce duk wani abun da zai anhwani musulmi kamar yadda annabi lokacin da alayhi salatu wassalam yayi abun nan yayi hijira ga ta ita kanta mamma ibnu abbas kin ibada shi tayi cewa Anas kai nake so Anas dan Malik bada shi tayi cewa ya ma annabi alayhi salatu wassalam hijima annabi koyi mishi hidima kamar yi ma addini ne ba kamar kama mutum gangan mutum ɗaya bane haka hadisi na 75 babu kai na 75 babul asir awil garim yurbadu fil masjid baban dake bayanin al asir kaman man bawa an yi yaki an kamo ga bawa nan awil garim ko kuma wanda ake bi bashi yurbadu fil masjid a darme shi a masallaci hadisi na 461 haddathana ishaq ibn ibrahim qala akhbarana rauh ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إفريتا من الجن يتي وني لكتاتي نا الجنو كما واند بيجم مغانا إفريت ميوال كيشم هيدا هوسا كيليتاتي كما كيليتاتي رجتكين الجنو تفلت علي البارحة يتي يا بجرو مني دادالي bujuru ya tafallata shine kamar ya bujuru akan fuji'a kawai ina cikin yi ba sani ba sabo sai na ganshi kawai ya taho au kalimatun nahawa ko kuma wata kalma wadda take kamarta nan albariha kamar bamu ji ba ana cewa ma bariha bai gushe ba to bariha kinan bariha an ciro ta ne karma albariha abinda yake mai gushewa jiya ai ta riga ta wuce ta gushe to sai aka dauki kalmar bari hakin na aka bata cewa albariha abin da ya wuce kai kuma ana nihin jiya kawai au kalimatan na wace li yaqda alayya salati ya bujuro mun dan yanke mun sallata fa amkani lillahi minhu allah ya bani iko akan shi fa aradtu an arbitahu ila sariyatin sai na so in darme shi akan wata gimshiki min sawaril masjid daga gimshikan masallaci hatta tusbihu ha asuba tai wa tanzuru ilayhi kullukum dukkan ku kulka kallan shi shi wannan ifrit kin da yazo ya bata ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallah muga hatta da annabin Allah shedanu busu bari ba akan cewa sallah su kokarin su bata mishi ita yana cikin yi yace fa zakartu qawlu akhi qawla akhi sai na tuna magana dan uwana Suleiman dan shi ma annabi ne shine ukhuwa magana da yana shine fadar shi a cikin suratu sa'd rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di Allah kai mun gafara ka bani mulkin da ba zai dace ba ga wani bayana shi kuma annabi Suleiman wani ne ke da ikon darme wannan aljanu da kama su da hannun kinsu da azabtar da su ai shine yake da wannan ikon kamar yadda Allah ya tabbatar to idan annabi har yayi wannan kenan wace addu'a ta annabi Suleiman aka bashi an tada ta yace to sai na tuna wannan addu'a ta shi sai na bar shi annabi alayhi salatu wassalam shi yasa yake kama wannan sheidani a cikin shi halacci ba yace a cikin shi akwai dalili akan cewa aljanu samammu ne akwai dan saboda akwai wasu daga cikin dawa'if na musulmai ne munharifa da suka tai akan cewa aljanu ƙarya ce kamar yadda ƴan falsafa suka tai wa annahu qad yarahum ba'dul adamin cewa wasu daga cikin ƴan adam suna iya ganin aljanu cewa hadar Allah da yake cewa min haisu la tarawnahum yana nihi ne akan mafi galibin jama'a bisa ganin aljanu amma bai hana daidai kun mutane wancan ya gani yace ganin su ba abu bane da za a ce bai yiwa dan saboda shi azsam ne latifai jismi kwa gangar jiki koda ya kasance latif ne tana yiwa a ganshi ba mustahil bane al-imam al-khattabi kamar yadda na ga muku imam al-khattabi shike da alamul hadis farkon tun ayi bukhari farkon wanda ya tashi fara mushi sharhi shine al-imam al-khattabi Allah mushi rahama shi ya bude wannan kofar ta ma bukhari sharhi Allah ji kan shi gafara kuma sharhi ne takaitacce mai kyau mujallad 2 ko zuwa 3 kuma khattabi yana cikin mutanen da Allah bai bayyana yawan bayanai akan sharhi amma kuma zaka gane warware abin da yake nihi sharhin shi yana cikin sharhin farkon sharhi da na fara saukewa cikin sharhin sunan Abi Dawud Allah mushi rahama khattabi a cikin a'lamus sunan yake cewa ko a'lamul hadis duka ana kiran shi yace naga wasu daga cikin amintattun mutane masu zuhudu da gudun duniya labari ya iso mu ba ɗaya daga biyu ba mutane masu tsarki masu ikhlasi masana Allah cewa su sun ga sheidanu ko sun ga aljanu da idan su sun ga gangar jikin su kenan wannan yake nuna cewa abun yana yiwuwa sai nake cewa inji ibn al-mulakkin yake cewa wa ra'aitu ana ba'dhum fil yaqza wa sallamtu alayhi ni da kaina na ga wani daga cikin aljanu kuma har na mushi sallama ya maido mini sallama da rana kirikiri gani na ido da ido yace ko mun rawaito daga Umar ibn al-Khattab da Abu Ayyub al-Ansari da wasu da dama cikin sahabbai cewa sun ga aljanu da idan su kuma ganin su wannan yana an ciro shi ne daga hadisai tabbatattu kenan ba wani ya inkarin cewa aljanu ba samammu bane dan ban mu ganin su wasu suna cewa ganin shi annabi alayhi salatu wasalam da ya ga ifritin wannan da gangar jikin shi hata ya darme shi wannan khususiya ce ta annabi alayhi salatu wasalam kamar yadda aka kebance shi da ganin mala'iku hakika ya gansu lokacin da zai fito daga yakin khandaq ya gansu a daren lailatul shayadin wa aqdara alayhi ya samu dama akan su dan saboda su jismi ne wanda ana da iko akan su amma wani su daga cikin mutane bai yi wa samu ikon haddar me su wala yara ahadun ash-shaytan ala suratihi ghayr husa sallallahu ba wanda ke da ikon ganin shaydan a sura shi in banda annabi alayhi salatu wasalam dan ayar da ta wuce sai dai wasu suna iya ganin su idan sun shiga wata kamar daban kamar yadda yayin shiga kai wata shiga ga wani mutumin Madina a cikin gidan shi a matsayin maciji yazo ya kashe shi shi ma ya mutu wanda zan mutar da hadisin a Bukhari ango wanda ya taho gidan shi ya ga amarya a bakin koha ya hudda takobi ya sare ta tace me zaka baka tsaya ka ga menene ya huddo ni daga cikin gidan yana shiga tar da gidan shi ne maciji a kwance ya hudda takobi ya sare shi suka yi takokowa da macijin nan ya kashe shi suka ce da shi da macijin ba mu san wane ne ya riga mutuwa ba tare suka mutu ma'ana annabi sai ya bayyana daga kissar wannan bawan Allah wannan ango da ya rasu yace inna bil madinati jinnan qad aslamu a madinan nan akwai aljannu sun musulunta ku bar gaugawa kashe aljannu yace an samu su suna aljannu don saboda boyi wasu aljannu shine abin da yake boyayye shine aljanna ake kiranta da aljanna garko gano ake kiranta da aljin aljanin ake kiran shi da aljanin dan a boye yake a cikin uwanshi ba a gani wa hum nau'un min al'alam suma nau'i ne daga cikin nau'i na wani alam daban ijma'i yayi sai akan samuwar su duk da mu'tazila sun yi inkari akan cewa akwai su amma ba su da ikon yi ma dan adam wani abu a cikin shi akwai halaccin darme abinda aka ambata cikin masallaci kuma akan shi ne Bukhari ya kulla babi shine ba a samu wanda aka kamo a darme shi kwatankwacin shi muhallab yake cewa wa fihi rabtu man khashiya urubahu li haqqin alayhi aw dayn a cikin shi akwai halaccin cewa muhallab yana cikin wanda suka yi sharhin Bukhari na harko amma ba a same shi ba ya bace yana ciro magana shi yace muhallab yace a cikin shi muna daukan cewa ya halitta a darme wanda ake tsoron zai gudu dan saboda ana bin shi bashi ko kuma dan saboda wani haƙi dan saboda a amince cewa ba zai gudu ba Ibn Battal yake cewa sannan ganin annabi alayhi salatu wassalam bai yi kamar yadda ya gabata khususiya ne nashi kamar yadda yake ganin wannan kamar yadda yake ganin mala'iku Ibn al-Munayyir Allah mashi rahama shi ma mai sharhin Bukhari wanda ya bace yake cewa yana halitta ya kasance Bukhari ya shiga cikin kamar al'ada shi anan gurin kau da kai gami da tarjuma ya kawo hadisi wanda yake nunin abu a boye ba a kyarar a zahiri ba nan gurin akwai hadisin Sumama wanda zan mutarra shi nan gaba kusa annabi alayhi salatu wasalam yasa aka darme shi a masallaci kenan gashi darme mutum a masallaci gashi kyarara da shi ya kamata a kawo to amma Bukhari yana so duk inda al'ada shi idan aka samu hadisi wanda yake nuna mahallu shahir kyarara gashi nan kowa zai iya huddawa sai ya kauce gare shi ya kawo wanda mahallu shahir in a boye yake dan shi ne yake zai bada wahala ba wancan ba wanda kowa yana iya huddo mahallu shahid yake cewa dan saboda yayi kokarin abun nan wa samu mutane kwakwalwa da kuma huddo mahallu shahid a karkashin shi babe na gaba babe na 76 babul iktisal idza aslama baban wanka idan mutun ya musulunta wa rabdul asir aidan da kuma darme bawa kuma fil masjid a masallaci ya karo muku rabdul asir kin akwai wasu nusakh inda babu shi wa kana shurayh ya kasance shurayh al qadi ya amuru al garima yana umartar wanda ke bi bashi an yi hubasa ake bin shi bashi a darme shi ila sariyatan fil masjid zuwa ga wani wannan gimshiki na masallaci shurayh al qadi Allah mashi rahama babban alqali ne na musulunci hadisi na 462 haddathana abdullah ibn yudus ibn yusuf حدثنا ليس قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد سمع ابا هريره يجي ابو هريره قال yana cewa ba asan nabi sallallahu alaihi wasallam khailan kibala najd annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu dawakai wajen najd faja'a ma'ana zuwa ga yaki faja'at bi rajulin sai suka zo da wani mutum min bani hanifa daga bani hanifa yuqalu lahu sumama ibn usal ana kiran shi da sumama ibn usal farabatuhu bi sariyatin suka daure shi a wani gimshiki min sawar almasjid a cikin gimshikan masallaci fa kharaja ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto fa qala sai yake cewa adlu qusuma ku saki sumama fan talaka ila nakhalin qaribin min almasjid sai ya huta zuwa ga wani dabi ne kusa a masallaci ila nakhalin qaribi min almasjid zuwa ga wasu itaciye da bine kusa da masallaci fagata sala yayi wanka summa dakhala almasjid sannan ya shigo masallaci fa qala sike cewa ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah na shaida ma humbota da gaskiya sai allah annabi muhammad manzo ne na allah bukhari ya huddo hadisin nan a gurare guda biyar wannan shine guri na harko ibn almunayyir allah mushi rahama yake cewa wajhul mutabaqa anna allazi takhayyala mana inma akhazahu min zahir in hadhihi almasajid inma buniyat lisalati wa zikri allah abinda yasa ya dace nan gurin abinda yasa bukhari ya ambaci wannan tarjuma dan saboda ya tabbata cewa wannan masallatan an gina su ne kawai dan sallah da zikirin allah nan annabi ya kebance abubuwan da aka yi masallaci dan su to kuma sai ga wasu abubuwa can wanda ba a kebance masallacin dan su ba shine dar me asir da garim a masallaci kenan sai bukhari ya nuna maka cewa wancan amukin yana ba amu bane mutlak amu ne amma kuma ga wannan ya karya shi akwai takhsisi bukhari yake so ya ce umumin wancan yana da takhsisi da halaccin yin wani abu wanda ba masallaci ba shine an dar me usmama kuma wannan maqsar din kikkiawa ne haka nan sai da sayarwa wannan hadisin an rawato shi daga hadisin ibnu abbas wanda ibnu manda ya rawato shi a cikin ma'rifatus sahaba daga hadisin alba ibnu ahmad daga ikrama daga ibnu abbas mama ibnu asalul hanafi ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shi falahi qawi makka sai gamu da shi a makka fahala baina ahli makka wal mira min al imama sai shiga tsakanin yan makka da yan kawo abinci na imama sai abu sufyan ya zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa bakare ya bacewa kai imama aikin allah an turo ka da rahama da tausayi yace eh haka ne yace to ka kashe ma aiwa da takubba ka hana yara abinci gashi masu kawo mu abinci an tsaida su sai Allah madaukin sarki yake cewa ya sabko da ayar nan dake cikin suratul mu'minun wala qad akhadnahum bil azabi hakika mun kama su da azaba nan azaba yunwa yake ne ba lahira ba azaba ta nan duniya kuma wannan yunwa annabi Allah madaukin sarki yake ne ibn al-munzir Allah mashi rahama yake cewa a wannan hadisin akwai halaccin zaman musulmi a cikin masallacin zaman mai janaba musulmi a cikin masallaci cewa wali min al-amr aula min al-mushrik mai janaba yahi ma a ce ya zama gami da mushriki tunda an sabke mushriki an darme a masallaci mai janaba min babu aula ya zama tunda shi mushriki kullum ma yana tare da janaba an rawaito daga cikin gaba yake cewa a cikin shi kuma akwai halaccin daure garim wanda garim da kuma wanda yake kaman man bawa a sa shi cikin masallaci a darme kuma a shigar da kahuri inda maslaha shigar da shi mazhabun me yace shine halaccin wannan da izinin musulmi duk dai ne kahurin ya kasance ahlul kitab ne ko kuma wani shi shafi'i yace banda makka dan saboda alhurmatta ibn tin yake cewa daga mujahid da ibn muhairizin yace jawazul qul ahlul kitab fi ahlul kitab ma ya halitta su shiga cikin masallaci ibn tin shi ma mai sharhi ne na bukhari na harko harko yana da cikin mafqut wanda an rasa shi umar ibn abdul aziz da qatada da malik suke cewa la yajuz bi halitta ba Qurtubi an ciro daga gare shi daga muzani da dalibin Shafi'i shi ma irin haka Abu Hanifa yace ya halitta ga ahlul kitabi amma banda wanin su hujjar shi shine abinda Ahmad ya rawato cikin musnadin shi daga hadisin Jabir marfu'i yace ba wanda zai shiga cikin masallacin wannan namu bayan wannan shekarar mushriki sai wanda ya kasance na mushrikin alƙawali ne wa khidamuhum da masu musu hidima wanda al-Imam Ahmad ya huddo shi amma a cikin shi akwai rauni hujja Shafi'i shine hadisin Sumama dan saboda gangar jikin mushriki najasa ne Malik ya riki zahirin aya cewa khas ne ga harami kawai abinda ake so tsaftace masallaci kamar yadda ake tsaftace shi daga sauran najasu ga baki daya kamar yadda bayani ya gabata wa atazaru an hadisi Sumama bi aujin sun kawo hujja uzuri gami da hadisin Sumama da huskoki da dama suka ce anna zalika kana mutaqaddiman alal aya ya gabaci aya Sumama hadis dar mai Sumama an dar mai shine ayar daga baya ta sauko cewa mushrikai najasa ne ta cikin suratul tauba amma akwai nazari yace dan saboda cikin shekara ta shidda ne aya kuma a shekara ta tara ta sauko kenan babu wannan magana daga ciki sun ce kada alima islamu hu annabi ya san cewa ya musulunta wanda wannan ita ma akwai itiradi a ciki daga ciki sun ce kissar Sumama kamar da Qurtubi ya faɗa yana yiwa a ce annabi alayhi salatu wasalam ya darme shi ne a masallaci dan ya ga kyakkyawan halaye na musulmi da kuma haduwar kansu da kuma kyakkyawan ladabinsu da zaman su cikin masallaci wanda wannan ya kasance mishi da'awa ce kuma haka ya takasance kenan annabi da awaci in mushi a aikace yaga halayen musulmiyan da wannan ya musulunta da shi kuma haka aka samu abinda ke tabbatar da wannan urwaya ibnu huzaima cewa wafud saqif sun zo ga annabi alayhi salatu wasalam ya saukar da su masallaci su ma dan saboda wannan hikima kenan annabi yana son a karanci musulunci a karanci mu yanzu da halayen mu aka karanci musulunci ne dai a kauce mishi sai dai a hudda wasu wasan can su shigo ba dan ganin halayen da muke da su Jubairu yake faɗa kamar yadda Ahmad ya ambata cewa na shiga masallaci annabi yana sallan magariba ya karanta wadur kamar yace zuciyata ta tsage da lokacin da naji wannan Qur'ani da yake karanta yana matsayin kahuri ba yanin kaga wannan hikimar da sa aka bar shi gashi ya zama dalilin shirye shi nan da yace a saki sumama tana yiwa yace ya sake shi ne annabi alaihi salatu wasalam sababin sakin shi shine kwana uku yace bayan yayi kwana uku annabi kamar da cikin kitabul magazi yace ya Muhammad khair yace me yasa me ka ya kai sumama yace alkhairi ne in ka kashe ni ka kasance ka zub da jini kawai in ka mun ni'ima kayi ni'ima ga wanda zai gode maka in ka kasance dukiya kake so ka fada ya ma'aikin Allah an fusa a baka a duk abin da ka ga dama shi sumama a yana cikin darmin nan a wannan lokacin ne akai umarni annabi yayi umarni yace a sake shi a cikin shi akwai halaccin tausasa ma wanda ake bi bashi da ma al'asir gashi annabi sallallahu alaihi wasallam maganganu ba gaggaya mishi maganganu yayi ba mu yanzu mu ne wani yazo ya zungure shi ya buge shi ya mishi kaza amma magana mai dadi da hikima da dalili ba dan tsoro ba dan jayo hankalin shi a sayo da shi cikin musulunci shi ma in yaje ya tallata musu musuluncin a haka nan ba ya tallata musu ba cewa wulakancin da aka mun ya wuce hankali ya kai musu cewa kyakkyawan mu'amala mutanen nan suka mun da kaza da kaza wasu suka ce a nan gurin lokacin da yake darma dan saboda izza ta larabawa lokacin da yake darme bai ba da kai ba sai da aka ce an sake shi dan saboda ganin shi a ce darmi ne yasa yan musulunta mazai ba wannan suna da kokarin kare mutuncin su Qurtubi yake cewa wannan hadisin dalili ne akan cewa wanka a cikin haƙin kahuri shar'antacce ne lokacin da yan musulunta gashi ne yace baga ba a umarce shi ba kawai zuwa yayyayi wanka dan ya san haka ake kuma haka ya gani yace ya gabata anan kusa cewa mashahurin maganan Malik cewa zai yi wanka ne dan janaba shi ba dan musulunta ba daga cikin daliban mu malaman Shafi'iyya kenan Shafi'iyya kai yace ya kasance yana wanka ne dan saboda tsafta kawai wanda Ibnul Qasim yace mustahabi ne Malik yace a wata ruwaya bai ma san da wankan mai musulunta ba babu shi a shari'a wannan wankan shi ne na janaba yayi maganganu da dama akan Islamul Kafir suna da yawa Ahmad da Abu Saur yace wajibi ne gare shi tila sune yi wanka dan saboda wannan hadisin da hadisin Qais ibn Abi Asim cikin Tirmidhi wanda Hassan ne wanda Ibn Khuzaimah ya inganta shi a wajen Abu Hanifa yake cewa wankan mai musulunta mustahabi ne Muhammad a cikin Asirul Kabir yace ya kamata ga duk wanda ya musulunta yayi wanka dan saboda janaba da yake tare da ita yace dan saboda kahurai ba wankan janaba suke ba kullun suna tare da ita yana saduwa da iyalin shi ko yana zina shi tashi zai kawai wanke jikin shi ya shiga ma harkar gaban shi kuma wanda yake dawwama a wannan kenan janabobi ma za a ce gare shi ba janaba ba wala yadrun kayfiyatu basu ma san yaya ake yin shi ba ko sun wanke kawai wanda yayi ma kawai wanke jiki ne dan saboda kyama in kace arada anna minal mushrikeena man la yadinu al-ittisal min al-janaba cikin mushrikai akwai wanda suke ga wankan janaba ba ibada bane daga cikin su akwai wanda suke ganin suna kahuran su ma amma suna yin wankan janaba kamar Quraishawa da Banu Hashim sun gaje shi ne tun daga Isma'il sun amma basu san baya ake yin shi amma dai suka sadu da iyalan su suna zuwa su yi wankan su ko da jahiliya a cikin wannan hadisin cewa akwai haqqun man lam yajnub wa qad ikhtalafa ikhtabuhum bil furu wannan bakin abinda al-imam ya faɗa dangance da wannan hadisin nan zan mu takaita abinda muka faɗa dai dai Allah mana Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara eh ha ka gwada mishi ake mana tunda ina ga zan mutar da shi na ai ba kan shi ba muke kawai an dan tabo shi ne cikin hadisi kamar yadda muke a ƙarshe insha Allah akwai irin kaya da muke kawa zan musa su cikin wannan wanda ba su wuce wani ɗan minti biyar ko minti uku ko biyu ba dan saboda suna da amfani su ma suna da tasu fa'ida can da jimawa mun kasance haka muke duk littafin da nake cikin nazarin shi to kuma a cikin shi nake hudda fawa'ir kin da zan karantar ma ɗalibai in mun tashi daga darasi kuma sosai suna da amfani an zakar kurta wanda ina tana da su zan bincika su cikin tawaina an na same su akwai minhajul qasidin akwai litattafai da dama a tazkira fi ahwalil mauta wa umurul akhirah na qurtubi sosai suna da fawaid to a ciki zan mu ka tsamo wa yanzu wannan a cikin mujallal nabi ne da kai fa'ida nan gani wanda mas'ala ce wanda muna tare da ita mas'ala ce ta karatun qur'ani wanda min san kamar yadda karatun alqur'ani kullun yadda muke fada muke ta bayani akan yadda ake karanta alqur'ani mai girma hazzan hazzu shi'r zube kamar zuban waka to malamai sun yi ta bayani akan wannan maganganun da muke ta fada yana cikin nazarin na mujallal nabi sai ga magana na tarrota dubkal asa al-imam ibn al-mulakin ya fade ta a wajen tartilul qur'an da aka umarci annabi alaihi salatu wassalam yake cewa wa qad ikhtalafa salaf fil hazz magabata sun yi sabani akan zubo qira'a kau karatun qur'ani da gaugawa ba tare da yankewa ba mutun yayi tayi kamar yadda mas'alar akwai ta cikin an-nihaya fi tabaqatil qurra da at-tartil yace famarra al-hazza arada al-istirsar ma'ana hazzin kin wanda suke nihi na magabata qira'a wanda ana binta da gaugawa ta shari'a wanda ake ne kamar yadda muka sani maratib na tilawa guda uku ne ta haqiqat tartil haz to hazikin ko hadar ta hazikin wannan da ha babba da zal wannan wanda yake na shari'a ka bi shi da gaugawa ka kai amma ba irin namu ba da cinye harafi da wannan kinsu to shine suka yi sabani wajen fifita shi akan ta haqiqat ko tartil wanne hilada shi wanda ya haz dai gashi ayoyin da zai samu masu yawa masu yawa ne sama da kai wanda kai ta haqiq shi kuma mai ta haqiq in ya tsaya yayi da bada hankali da tafakkuri cikin ayoyin shi kuma zai samu wannan to wanne yake farala wanne yake kama ya kamata to wace malamai sun yi sabani akan wannan yace wanda suka ga cewa haz zuban wannan shi yayi dan saboda yawan samun radan kalmomi wanda kuke ganin tartili shi yayi sun tayi akan cewa dan saboda zai fahimta ma'anar shi da tadabburin shi wanda shi ma Allah yayi umarni da kuma tsayawa wajen haddin shi da kuma kyautata tilawar shi amma annabi Allah madaukin sarki ya umarci annabin shi yake cewa waratil qur'ana tartila ya umarce shi da tartil wannan kuma zabi ne na mafi yawa wala khilafa anna al-hazz allazi yantaha ila tarki iqamati hurufihi ghayra ja'iz kun ji magana yace amma babu shakku babu sabani ko daya akan cewa zuban karatun da gaugawa wanda zai kai zuwa ga zubda wasu harufuka da cinye wasu harufuka wannan ba halak bane babu wanda ya halitta shi wa qala malik malik yake cewa al-imam malik eh imam darul hijra jagoran malikiya yake cewa minan nas man idza hazza kana akhafu alai daga cikin mutane akwai wanda idan yayi haz karatu na gaugawa ba na ta haqiqi ba ko tartili yahi ya mishi sauki wa idza ratala akhda idan yace zai yi tartili kurakure zai yi tai hazai tai wamenhum mallahi husnu huzza cikin su babu ma wanda ya iya akwai wanda bai ma iya ba sai wannan zubekin wannan su fi zalika wannan kamar yake ce da ni yake al-imam malik duk lokacin da zan yi tilawa idan ya kasance zan bita da hankali ne ɗaya bayan ɗaya da tartil to zan yi ta kurakuri amma in zuban ne fa da gaugawa nan da nan ba wata matsala zan yi tai yace wannan su fi zalika ala qadri halatihim mutane wannan kowa daidai gurgudan halin shi maganan malik fa Allah mushi rahama yace wa mai khifu alaihim da abun da yake musu sauki hazikin wa na shari'a ba na cinye harfi ba da wannan yace duk wanda ya gani cewa hazikin yahi ya mushi sauki wajen karatun qur'ani sai yayi shi wanda kuma ya ga tartilkin yahi ya mushi sai yayi shi tunda duka halaka ne qadi yake cewa wa ma qalahu malik wa ghayruhu abinda malik ya faɗa da wani shi cikin fi ijazatul hazzi cikin halaccin zin karatu zibe yace liman arada mujarradat tilawa ga wanda ke bukatan mujarradin tilawa ne wa fadlul qira'a da faralar karatu amma mafataha Allahu alaihi bi ilmihi amma wanda Allah ya mushi budi da sanin qur'ani wa fahamu ma'anil qur'an da fahimtan ma'anoni na qur'ani wastinaratu hikamihi da kuma tsaskano hasken hukunce hukuncen qur'ani to fatilawatuhu shi tilawar shi wa in kanat qalila koda kadan ce afdal min khatamatil ligari haz ta hisabka mai yawa da za a yi wadda da hazni aka yi ta kamar da ke cikin ikmalul mu'allim yanzu na fade shi sharhin qadi iyad na sahihi muslim al-imam qadi iyad Allah mushi rahama yace wanda ya kasance zai zama karanta qur'ani ya bi shi da tartili da hankali ɗaya bayan ɗaya ya fahimta wasu abubuwan da zai ma ƙara wasu da su a cikin Qur'ani idan ya san ilimin Qur'ani yana ya san ma'ana ya san tafsirin shi to wannan yayi tartili ya bi a hankali shi ya higare shi amma gardi wanda talawa shi yake sabka shi kawai yake kokarin yi wannan yayi hazkin shi ba wanda zai ce mishi sai ya tsaya yayi tartili kamar yadda ake abun inshi ake inshi amma hazkin wa duka suna magana kawai manta wanda na shari'a ba wanda ya wuce iyaka ba ana cinye haruffa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.